Jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Za mu ci gaba da tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan matasa da harkar noma.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ta tattauna da matasa manoma a zaurin tattaunawar mu. Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu karzaya jihar Kaduna, inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu.
To a kowane lokaci manomi bai da wani kuka da ya wuce taki. Anafu fannin noman da kuke yi, shin kuma wannan kalubale ne a wurin ko kuka samu makan ko
fita? Kin san shi yanzu harkar noma ya zama a zamanance, kamar yadda kike, akwai kimiyya da fasaha. Abinda ake yake da kyau na farko kafin mutum ya fara ko ya shiga gona, ya kamata ya auna gonan shi, ya san hekta nawa ne mai fadin da kuma ya san menene takin da ya kamata ya ci. Akwai taki irin na gargajiya kamar irin na kaji, na bola, wanda yana amfani wajen rage cost a gona a yanzu. So yana daga cikin hanyoyin da matasa za su iya bi domin su rage kashe su yi noma mai da kuɗi mara yawa, kuma su samu amfani mai yawa.
So ana iya haɗin gwiwa tsakanin kila mai kiwon kaji da shi wanda ya zai yi noma, ko da a gida ne ko a daji ne, cewa a bani kashin wannan.
Yawa.
Shi kuma ya bada ya bashi. Hatsi misali.
Yes. To wannan ya daga cikin matakin irin amfani da ake yanzu domin a sama amfani mai yawa a gona. Amma kamar yadda na bayani, akwai buƙatar mutum ya auna gonan shi domin ya san yawan takin da zai kashe da maganin feshi da kuma iri na zamani da ake yanzu, wanda aka yi kimiyya ta sa shi, wanda da karamin wannan iri ba mai yawa ba za ka samu amfani mai yawa, wanda ake kira certified seeds,
wanda aka amince da shi.
Yawa, wanda aka amince da shi, aka zama da shi kamar irin hybrid. An yi wani technology wanda za a samu amfani mai yawa. Yawa, idan a misali yanzu hekta ɗaya a wannan zaman da ake ciki na cigaban nan, za ka iya samun buhu da yake irin 100, akwai irin za ka samu buhu 120 a hekta, abin da ka samu 80, abin da ka samu 70, ya danganta daga irin da ka yi amfani da shi da kuma irin fasahar da ka yi amfani da shi. So za ka mana kira ga matasa su ringa amfani da wannan iri na gargajiya domin su samu sauƙin kuɗi da su kashe a gona, kuma su samu yabayya mai yawa.
Haka ne sosai. Kwazo ko ni abinda nake amfani da shi kenan. Kin ga nakan dan yi kiwon kaji haka, to in suka dan yi kashin nan, sai ki dan kafin ma in fara kiwon, nakan shiga makota dan masu kiwon dabbobi haka, na kankan samu, tunda kin ga in kina yin irin waɗannan shuke-shuke a cikin gida, baya wani ma buƙatar taki mai yawa.
To me yasa?
Saboda kin gani abubuwan wannan din shi ba wani mai girma bane wanda zaki ce zaki sa.
Gato ba daji aka bude ba.
Yawa, ba hili bane gona irin haka yanda zaki. To dan kadan takin ma zaki ga baya da wani yawa. su kansu ma masu kashin ma da kansu za su rika kawo miki ga kashin ya amfani da shi kina sanadarin shukokin naki
to duk noma da gaba daya ana yin sa ne saboda biyan bukata ko samun wani abu misali kila saboda kasuwanci ko kuma a za a ciyar da shi a gida akwai wani kuna ganin akwai wani abin da matasa za su karu da shi ko a hanyar harkar noma an akwai samu matasa kuna ganin
akwai samu
wannan hanya kuma ka rike ta akwai samu
gaskiya ni dai yanzu a haka duk wani progress da na samu a rayuwata kusan da ci gaba kusan ta hanyar noma ne na fara samun ci gaba na sana'a dago kuma na shiga duniya na gari wasu abubuwa shi noma da ke gani ba kamar yadda ake magana noma kala kala ne mai social yanzu yanda kika ga aka samu ci gaba na abubuwa kin ga yanzu hakan nan ko zuba taki da sauransu da shuka shi kanshi da an samu mutane ya zo shuka amma yanzu akwai inji da gen shi za a iya samun inji wanda akwai inji wanda ke zuwa in ka je guda biyu ya saka maka amma wancan mutane zai ga mutum ya sa maka masara tsiri kusan guda 10
da haka a lokacin a guri da
sai ka je kai turu
haka an zubar kuma
kin ga shi ma an asara ne so amma kin ga wancan an yi saving wannan hatsin kuma an zuba abin da ya dace shi kan shaka wajen zuba takin zai ga da yara ne su ake diba zai gwanci ta zuba yayi wannan waka ta wannan waka ta jiro kuyan inda ya dace a zuba daidai kan tushen ba nan ake zuba ba
haka ruwan sama kuma
yayi ruwa so shi ma akwai injin da yanzu za ka ga shi ma yana bi tushi bayan tushi yana zuba wannan takin
yanzu dai abubuwa sun saukaka
gaskiya abubuwa sun saukaka sosai kuma kin ga bangaren samu har ga Allah duk wanda yake noma ya fadi kiri gyara bai
bai buka gida
ba bai buka gida ba kin ga kaman bangaren kashin kaji yana da bukatun idan shi duk noma da yake ganshi kafin kai shi ma ya bukatun ka san shin a ina za ka yi noma
to
ya gonan ka yake gonan ka shin wani kala ne kin san kasa kasa ne duk wanda ke noma ya san wannan kasa kasa ne akwai bakin kasa akwai wanda ya gashi mai dutse akwai wanda kuma ya gashi mai yashi yashi to kowanne da kalan yanda ake noma
da kalan abin da ya kamata a shuka
da kalan abin da ya kamata a shuka kanshi kashin kaji da dai sauran wannan abubuwan wanda suke cewa an san taki ne wanda aka yi tun zamanin dada kaka da kakanni suka kai su ruwa ya dake su sai a samu mota ta zo ta hara kasa idan ta hara kasan ta gwanbana da za ta cakuda kasa ne in ta cakuda kin ga duk wannan takin da kai zai zagaya ko'ina ne zagaya ko'ina sai a zo abu sai a yi huda to da zarar an yi wannan hudan to insha Allah ban kai shuka kai da gaga gonarka kaga abin da ya fito daga tsaran ka duba kaga na gona gefen ka in bi wannan abu ka san cewa da mamanci ka san mi kai to idan takin ka gona ka za ta ce ma buhu kaman 20 ne a estimating din da kai in ka auna ga ta buhu 20 to a wannan abun da kai insha Allah ya wuce kamata buhu 5 ba ko buhu 6
kin
ga kai saving kusan buhu 10 to wannan gonan
ga
sakamako mai kyau zaki ga tayi guyu manya-manya in musara ne in shikawa zaki ga tebu ikirin ta to duk wanda ya zaki ga hutuna ake zo ana yi jikinta manomi yana son ya zo ya ga ko ba tashi bane idan ya zo ya ga tayi wannan kyan wallahi shi ga yana rawata yana oke na wani wata wace kamar wannan to ya gyara bane
Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu.
Ya kasuwa. Ma'ana yaya harkar kasuwa yaya saye da siyarwa yake dan ana korafi wani lokaci a ce wannan jafadiya mun kashe kudi kaza mun taki kaza amma daga karshe dai mun je kasuwa ta abin shin kasuwa akwai ta?
Gaskiya tsakani da Allah shi noma duk wanda kika ji ya ce
wai ba kasuwa ko to dama can ba noma ba sai ya sai ya siya ne kuma iji yana jiran ta tashi ce zai sai da ciri ba
mallam ba
ta kamar yanda yayi bayani wanda ya noma akwai albarka sosai a ciki kuma sannan especially idan ya amfani da wannan technology na zamani kuma ya tsaya lissafi saboda mafi yawancin nan manoma suna barin kasuwancin daga wajen lissafi da yanda ka zo ka yi noma baka san menene girman gonanka ba baka san menene abin da ka kashe ba baka san bi takin da ka saba da sauransu to a ƙarshe in ka samu alawan daga wajen ka ne amma in ka bi wannan tsarin kai wannan kai auna ginin gonan kai komai kai sa taki kamar yadda ya bayani to insha Allah zaka iya samu saboda ni na taɓa yin noma yana samun buhu 90 a hekta ɗaya wanda a gargajiyance ana samun buhu 12 buhu 13 ne amma saboda wannan na auna girman gona na san taki buhu kaza ne yake isan hekta ɗaya maganin feshi to sanadiyan wannan ko da na gama wannan noma a shekara ina ga
a lokacin sai ka zama gwarzon matashi zamani
ba taɓa samun riba a kasuwanci da ya kai wannan shekaran ba
to kenan dai a naka kana ganin lalle wannan hanya hanya ce da matasa ya kamata su bi
sosai sosai kuwa
da kiwo
insha Allah
Khadija mata fa akwai wani buri da mata suke shike a ganin a wannan hanya ce mai kyau da matasa mata ya kamata a ce su maida hankali duk da yake ba ku da yawa a ciki
kai gaskiya harkar noma gaba dayanta da na daji da na gida abu ne na samun amfani saboda ko tunani mutum yayi zaka shuka seed guda daya iri kwaya daya idan ya tashi fitowa ba zai taba fitowa kwaya daya ba idan shi kadai ya fito in ma zaka yi lissafi tun anan kama ciri ba to kamar yanda shi da yayi bayani matsalan da kai ake samu shine na mutane suna sha'awar noma amma suna yi babu ilimi duk abinda mutum zai kuma babu ilimi dole zai sha wahala a ciki sannan ita kuma noma kanta gaba daya noma na bukatar duk abinda mutum zai yi ya zama yana yi akan lokaci shi tsarin noma ba abu bane da san da kaga dama zaka yi akwai lokacin da ake yin shi ake farawa tun daga shuka da kuma ayyukan da zaka yi kafin ka yi yanzu misali yayi bayanin haro da sauransu akwai bukatar yanzu misali idan guri mai ciyawa ne sai ka tabbatar da ka yi maganin wannan ciyawan gaba dayanta sannan kai shuka in kai shuka in zaka yi noman zamani ne wanda ke bukatar su chemical to duk zaka yi su feshi yanda zai zama ciyawa zai dade bai fito ba har sai shuka ka yayi tsawo sosai to wasu a wannan wurin sai wasu ga to ai tunda ba dade da yin huda ba nan ne sai na ƙara sa magani ai ba dole bane ko kuma a sa magani dan kadan a cika ruwa to duk shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke kawo matsala idan shuka a tun farkon fitowa bai fito yanda zai ji dadi ba ya sake ciyayi suka haharbe shi to bai samu yanda yake so ko kuma sai in ya fara yellow ya fara dan yin ja kaga alamar zai wa 2 minutes to go sannan sai ka zo ka sa mai taki to ba abin da zai mai amfani shi shuka yana so ba sai ya ta san malala cewa ba sannan zaka gyara dan gara ma kama ba shi in baka ba asaran sai ya kara ma mutun yawa so dai a nemi ilimin noma ba wai sha'awa a baki ba ko kuma dan kaga mutun ya fada kaga ai ni ma zan iya mafi yawanci da kai magana mata matsalan da muke fuskanta kenan in kamar yanzu ka zo kana ba wasu ilimi akan abin da zasu yi sai mutun ya ga to ai noma ne ba wani abu ba ai zan iya ko kuma in na shiga internet ai zan ga an rubuta kaza duka akwai wannan ilimin amma kuma akwai practical abu da ake so ka zo
kana zahirance na aikace
wannan zahirance na aikace duk wanda kaga ya iya abu to sai fa da koyo ake iyawa ba yanda za a yi ka iya abu dare daya zaka iya samun sa'a don wasu da yawa sun yi amfani da wannan akwai wanda yayi ya gwada sa'a ya ga ya sa kudi kadan ya samu albarka ne yawa shekara ne zuwa je ranto kudi masu yawa a banki suka zulmiya saboda bai da ilimin abin dama daga sama kawai yayi abin shi so ina ba matasa shawara noma sana'a ne na samun arziki wanda ba a iyakancewa wallahi saboda komai na noma akwai albarka a ciki muna iya daukan misali ka shuka dankali dankali ya fito ganyen ma fa dankalin da zaka zubar tinda ba shi zaka ci ba shi ma riba ne wani zai zo ya karba a wurinka ya siya shi ma yana so ya iri da shi wani zai zo ya sai matumakin shi kunga an share maka shanu ta zaka ma iya ce ma fulata ne ya zo da sharin shi su cinye su kuma su kashi a ciki ka ƙara samun taki riba to in mutum yana bin tsari da kuma ta gaskiya noma sana'a ne mai kawo alkhairi da yawa amma dole a nemi ilimi kafin a shiga
Rangers na Nigeria wasu matasa sun rungumi wani sabon tsarin noma da ake yin shi a cikin rumfa ko kuma greenhouse farming a turanci. Wannan dai wani tsarin aikin gona ne da ya samu asali daga kasashen Turai kuma yana da matukar alfanu. Ilyas Kasamu ya ziyarci wasu matasa masu yin irin wannan noma, ga kuma rahoton sa.
Malam Godiye kenan da ma'aikatansa suke tattauna ayyukan da za su yi a gonar su ta rumfa a dake unguwar Zarmaganda, Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya. Salon irin noman da suke yi a wannan gona ya sha bamban da irin wanda aka saba gani.
Sunan gonan nan muna kiran shi Myros Farms. Myros Farms. So we're into greenhouse farming. Gonan da muke kenan. Gonan greenhouse. Greenhouse, it was originated by Israelites, greenhouse farming. So it's not like the normal day-to-day farming that like traditionally our people do, you know, like farm rice, farm wheat and all those things.
Even vegetables.
Yeah, like the normal vegetables, no. This farming is done under a solar cover, which is a protected environment for the plants. These plants that we grow inside the greenhouse, they are designed to grow specifically inside. If you grow them outside, they won't survive.
Okay.
Yeah, so they need that environment to be able to help them grow to their maturity.
So greenhouse farming abunyine ba kariya domin aiki ne kuma yin abinci ne. Mutane kuma suna bukatan vegetables. Mostly vegetables ne ana yi a ciki domin ba normal crops da ana ya open field to gonan da waje ne ake a cikin greenhouses ba.
Salon noman greenhouse ya dade da karbuwa a Turai da gabas ta tsakiya da kuma kudanci da tsakiyar Amurka.
Wannan ya fara wuce.
Dole ka san rainy season haka.
A Afirka wannan irin noma na cikin rumfa yafi yawa a arewacin Afirka. A Najeriya wannan salon noma bai dade da samun karbuwa ba, amma tuni kungiyoyi da ƴan kasuwa da gwamnatoci da dama suka gano alfanun sa.
Okay. For me to start making a greenhouse, because for you to start making a greenhouse you have to have nothing less than 2 million naira first.
Like just like something like,
yeah, just to just establish, like to construct, get a tank, get a little store, get the necessary things ready, you know. So, and you know that in Nigeria, for you to farm, a normal farmer in Nigeria, you'll be looking at 300k, 400,000, you understand, to be able to start up. But if you're going to tell someone to get 2 million naira for him to start, he has not even started making any cultivation, just 2 million naira for him to start, you know, a lot of people turn down. Mm. So when you talk to people about it, it's capital intensive. There were lecturers of agriculture from different universities that also came, that needed to get more knowledge. And if you should go around, there are few universities that you're going to see greenhouses, but you see them abandoned because of the lack of expertise in cultivation.
Baka da kudi zaka fara yi dukkan aikin banza ne, amma za su samu gwamnati na tallafa ma mutane da loan ko grant zai je babban hanyar da za su shiga babban business ne. Turawa ne suka kawo, kuma with that an za ya sa kai da hankali da komai a ciki, rashin aiki zai ragu sosai a Najeriya.
Manya daga cikin alfanun irin wannan gona, kamar yadda ƙwararru suka ce, su ne magance ƙarancin abinci, samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa, da kuma samawa matasa sana'a, kamar yadda yake faruwa a jihar Taraba da take arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnati ta ƙaddamar da irin wannan gona da ta ce za ta baiwa ɗaruruwan matasan jihar abin yi. Sai dai kuma shiga irin wannan noma sai an shirya.
We have what it takes. It has to do with commitment and passion. Those are the major things that has to be put under consideration, because if you tell someone that you're a farmer, everybody will see you as if maybe you're just a peasant or something. But with this greenhouse, a lot is involved. A lot of these crops have been exported outside. A lot have been imported into the country. And if you should walk around, you won't see greenhouses. The demand for these goods are insatiable in the sense that no matter what you have, as you came, you saw we were making some harvest. No matter what you have, it's definitely going to go into the market.
Na karanta mass communication. Amma yanzu dai ga na a gona domin gona kamar inda na fada da zu abin yi ne domin daya zaka samu abinci kuma aiki ne. So na shiga yin gona domin yana bani abinci kuma yana biya na kuma aiki ne.
Duk da irin wannan kalubale, Malam Godiya ya lashi takobin ganin sai yayi nasara a wannan harka.
Yadda kuke gani yanzu wannan tumatir ne mun yi, tumatir nan na damina ne. Kuma a lokacin rani ana samu tumatir a waje kama abun banza. Amma idan damina ya iso ba kan samu tumatir ba domin duk masu yi a waje ruwa ya riga ya zo kuma tumatir ba zai kewa cikin a waje ba. Amma cikin greenhouse ga tumatir namu wanda kuke gani ya yi fine. Za mu samu tumatir sosai daga nan wurin. Kuma lokacin mutane suna neman tumatir babu ba. Amma by then tumatir will be available. So amfanin greenhouse.
Na samu alheri. Abinci kan ba karya, na samu abinci, ana dan samu dan canji, ana sayan abubuwa, ana dan tushe hanyoyin da akwai dan damuwa dai.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kwallamar mu a damagaran na Jamhuriyar Niger, inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita.
Assalamu alaikum. Ni ce na ke kira Madam Bibi Kenya. Za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke, bisa kan miya ta alihu da ake yi. In sa ka yi miya ta alihu, kana samu alihunka mai kyau, ka samu tumatir ɗanye, ka samu tumatir na konko, albasa, tahonuwa, attarugu da celery, kayan su kwavur, mai da manja da agusi, sai ka samu wannan. Yanzu lokacin da zaka fara, sai ka wanke namanka, ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da celery da kwavur din wannan, ka cakuye namanka da kyau, sannan ka cakula su a ƙasa. In ka cakula sannan ka zo tukunyaka. Yanzu ka zo tukunyaka ka zuba wannan nama. Kenan ya dauro ruwa cikin shi. Da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan nan cikin shi. In ya salala kaga ya salala sosai, sai ka sabke sannan ka soya namanka. In ka soya shi da mai. In ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake a cikin naman shi da maji shi zaka yi daban. Sannan yanzu ka zo ka yanka albasarka da tumatir ɗanyenka, sai sannan ka sanya su cikin tukunya. Kana da aikan muka kaɗan kaɗan bala mishi.
A bisa naman za a dora, za a zuba wannan tumatir din da tumatir din gwangwani koko.
A'a, wace daban shi yake.
A wata tukunya zaka.
Wata tukunya wannan naman daman da ya ka dawa shi, ka salala shi, ka zo ka soya shi nan kenan a je yake daban.
In an soya shi sai a maida a aje shi.
Eh, in an soya sai a aje shi daban kenan geyi. Wannan ruwan ma aje shi daban geyi. Yanzu in ka zo tukunya wannan kuma sannan zaka zo tumatir da albasa. Ka bar su da ku ka dan samu kanwa ka bar su narke. In su narke sannan ka sanya tumatir din konko a ciki. Sannan ka kawo min kadan kadan na dinar ka zuba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali sannan ruwan ka sa mai da farko zai iya toye maka shi amma sannan ka sa tumatir din da albasa da kanwa ya narke ka sa na konko kenan yanzu ya koma kamar markade sannan ka kama ka zuba sai ka soya da shi sai ka soya ka soya soyi da kyau yin sannan ya so ka kawo wani dan ruwan nama da ka rage wanda na salalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da shi akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta, kuma kan nemi kayan kamshin kadan kara a ciki,
kayan
yajin da su kuwa burkin duka kadan zuba kadan kowani kamshi ya kara tashi ta hormona ta rugun suna kara da kadan zuba ciki kamshi ya kara tashi, in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya ne ga musane ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko da ma alaihun naka da mun da shi ka da washi da mun sulala shi ake shi ma in aka hige shi
wanke shi
in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marfi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai ba kadan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alaihun wannan ka hige shi in ka hige shi kanka bukan ka ida wannan da yake naka da shi a ya da hu ruwan zahin da washi yake yawa
a kasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi
a kasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in ka zuwa shirin kaji shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana huda wannan ruwan da yake cikin shi eh sai ka aje shi bisa asset sai ka yanka shi a dai yanzu ka yanka shi kai yanka shi kanana yanzu wannan mai tana da huwa ko ne tana da huwa sai ka dauki agushin ka wannan mai kenan ruwan mai naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da kana yi dan sa mishi ruwa kadan dan saki ba a so mai tayi ruwa da yawa kwa ba a so tayi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da shi kan dai ka nika shi in ka markade shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kadan ya dan saki kamar shi in kana cin crevette crawfish in kana san crawfish ka sa crawfish a ciki ka sa crawfish in kan kuma kana san kiya ka wani kiya he da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana nan wani da kake dake dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza
su ka hade shi ka murje shi da agushin
dama in kaman bushashe daka shi kake kai ma tsini ka daka shi ya nuku crawfish ma daka shi kake ya nuku shi ma kin ka daka shi kana nan ya nuku kenan kana san kiya a ciki dan zaka masa da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan me kake tana ta tawasa sai ka kawo nan agushin da ka kade sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka yi da zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a nan ya dahu ya samu kamar minti 15 haka kenan agushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka dauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a cikin ka soya yi sai ka jejjewa shi a cikin miya in ka sa shi a cikin miya sai ka dauko wannan alaihun da ka yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi
ka motsa
in ka motsa kuma yanzu sai ka nemi atarugun ka in kana son kama atarugu yayi kamshi a ciki ko sauran ka jejjewa atarugu a ciki kai jejjewa atarugu haka manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci
ya matsa
in zai ci ba amma na jejjewa atarugu da yayi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kiyin ka wannan ka soya shi ma da banki kiyi soyayye wannan mai ta kan ta dauka ne ka ta da wuta da sai ka dauko wannan kiyi soyayye ka jejjewa a ciki shikenan mai ka ta lehuta ta kammala
to na ji kin yi magana kana iya jeho kiyi kamar da nama a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye
kamar da nama ce yanzu wannan miye kowai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miye ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyar kai hoho shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka komi kuma ka dama a soyayye ka jejjewa a ciki sama ka daddana shi kadan shiga cikin ruwan miyar kenan ka tashi wado shi kuskus za ka wado shi a cikin miyar
to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi
tana ciwa da abinci da gaskiya yawancin ta da an cin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semo ko kafa
ana cin ta da semo
ana cin ta da tuwon dawa masara ana cin ta da tuwon kafa
ba a ci da shinkafa
me yasa yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahadin ta mai dadi gaskiya wannan shine
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fagi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.